على علي حق قدري مقدار الأزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسترة الباقية لا زالت إلا الأولى راجية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقدايبي فريد الدهري على الإدائي خاتم الأتماني أبو إسحاق قال إبراهيم ياس. ورضي الله تعالى عن شيخ عمر بن وقايد وفاري وملازي وأديب لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر إلى كمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطيف والرشد والهداية. ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا همة الشيء دري لنا بهذا المهدر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا حاتمة حادية بمحبة رسول الله وندا من شجا أكم منازل الحب من زمانة دري بيودة تلاتين ديدي من أبغانا أكم منازل الحب فليتنافس المتنافسون. Manazilul hubbi anan ne kowa yake yadda Allah ya yi masa da bayyana shine aka hubbu soyayya. To maratib na manazil na hubbi shine waqtid wa qadhi talafatil muhabbati an yi sabani cikin soyayya wa ibaratin da ibaran soyayya wayan kasurat ko da yake magana ta yawa balaisa fil haqiqati amma a haqiqa ba da kasance tarju ila ikhtilaful maqaliba wata koma akan sabanin zantuttuka ba wayna ma hi ikhtilaful ahwali hali ne ya saba ba magana ba wato ibaratun shatta ومعناك واحد وكل إلى ذاك المكان يشير كاغني وأكثرها ما في أنت يرجو إلى ثمراتها يناكم وآئم بشين سويية أكي مغانا دون حقيقتها با حقيقا سويية با. وقد قال بعض المحققين شاش محققين sunce haqiqatul mahabbatu inda ahlul ma'rifati haqiqan soyayya a wajen ma'arifai min al ma'lumati a cikin ilmai alladhi la tuhadu wanda ba iyakance shi waina ma ana iya sanin soyayya ne ya rifu wa man qamat bihi wajdanan abinda ake samun jin dadi Allah yumkinu ta'bira anhu wato irin yadda soyayya take kutsa jikin mutum to ba iya fadan menene abin waye la tuhidu ba iya mata iyaka bi haddin da wani haddi au dahu minha babu amin zaka ce kai dai zaka ji abin yazo maka kuma yana zuwa ne gurgudan mutum soyayya tana zuwa gurgurdan mutum ne a hadarin sayyidul wujudi shine wujidanan ne wani zaka ji yana wani ba ya iya magana wani shuruhi kawai ya tafi do wannan duk gabaki da fal hududu la tazidu illa khafain iyaka ba ta karar da komi illa khafain sai dai buya وخفاءٌ دبويا فهدودها وجودها إيا كانت شيني سامونتا أساميك أتكن سويا ولا توصف المحبة با صفة سويا بوسبين دواني صفة زهرون من المحبة بيدا بيانتا دقا سويا سويا سونتا سويا كوي وينما يتكلم الناس في أسبابها amma mutane suna magana akan sababan soyayya to mujibatiya ana magana akan wajibcin soyayya wa alamatiya ana magana akan alaman soyayya wa shawahidu ana magana akan alaman soyayya wa samaratiya ana magana akan ya'yan bishiyar soyayya wa akamiya ana magana akan hukuncin soyayya fa hududuhum wa rusumuhum da iyakansu da abin da aka rubuta dar ala hazi sana ya juya akan wannan sunna ko shekara watanawwa'at bihim al-ibaratu amma ibarat ta sha banban da yawa kowa irin soyayyarsa daban ne yanda wani yake tana nan lahabu misali soyayya tana da martaba tara martaba tara akwai shauku akwai lahabu akwai hayyam akwai muhabba akwai akwai hubbu akwai akwai shauku ko akwai shauku akwai mihanu tana daraja daban-daban kowace kuma kalar ta bai iri dai bane tana da hawa-hawa guda tara to a cikin hawa taran kuma suna darasa suna darasa bangare kaza cikin kaza to shine a bangare kaza shine suke cewa kanaru talahubi lahabu shi ma soyayya ne soyayya mai kuna kenan ana siffanta shi da wuta na'am wa kasar isharati da yawan isharori bi hasbil idraki gurgudan idrakin abinda ka riska ne wal maqami wal hali gurgudan maqami gurgudan hali shi Ibrahim yana cewa abinda na ina sheka naja meni mazuktu sabba baitin yace da za a yanka ma kashi daya cikin goma cikin soyayya da nake ji nake sani na mance baitin amma yake cewa bil mi ishari mazuktu sabba a kashi daya a cikin kashi goma a dauki kashi daya a baka irin soyayya da nake ji to kai kanka da za ka san me kake ji a kashi goma a dauki a kashi daya a kashi goma a dauki kashi daya raba shi ga kashi goma to in ka sha to sai ka yi mai sai ka daku akan soyayyar da shi kuma wancan yana cewa a ya sabu sabu an lukatu sabu yana daga ciki a ya sabu sabu an lahubba mun kata ni kana tsammanin ana iya boye soyayya irin wayannan dai suna nan da yawa da maratabansu kowane in mutum ya shiga zai ji zai kuma sani wazi ba da rusumi wannan wasu bari ne na daga zane na rubutu ko hududun da iyaka kilat fil mahabbati an fada akan soyayya bias bi asariha gurgudun asar wa shawahidwa da shaidata fa minha daga cikin soyayya muwafaqatul habibi dacewa da abin sofi mashhadi wal mugaibi cikin mashhadi da buya wa haza mujibaha wannan shine yake sadata da shi wa muktaba shine kuma isa mutuka wa minha yana daga cikin soyayya mahawul muhibbi ka shafi abin so lissifati ga sifansa wa isbatul mahabbati ka gani muhibbi ka shafe shi lissifati ga sifansa wa isbatul mahabbati ka bayyana soyayya li zati ga zatinsa wa hadha wannan min ahkamil fana'i fil mahabbati ka kare kina a cikin soyayya wawa yadda abin yake an yafu sifatul muhibbi ka shafe sifan masoyi wayna ka karar fi sifatul mahbubi a cikin sifan abin son ka wa zati da zatinsa ya zama baka na kawai ganin gurin kake shine irin wanda majnunu layla yake ko ashimul jidaru jidaru layla وما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وهذا وانا يستدعى انا كرنشي بيانا اتمي كاجاني اتمي ابل قلب الا ان يكون mutayyama atanni min haza la yudraku ba riskan wannan tayammu illa man afnahu sai in ka kare wa arahu al mahabbata fi ka annu wa arahu al mahabbata fi ka nuna soyayyan a jikinsa wa akhazo minhu ka rike ka fito shi daga gare shi kuma wajenka kaga abal kalbi illa in yakuna mutayyama halifa garamin kaga garamu shima soyayya ne bin nabi muhayyam shima soyayya ne taimu soyayya garamu soyayya hayamu soyayya amma kaga ya tafi ne kaga taimu na farko soyayya da take dimotar da kana ganin abun ka narku a cikin abun yana zama kai ka zamo shi mana kai fana'i cikin kulliyarka ba abun da kake gani sai kai sai abun shine taimu to garamu kuma yana gaban taimu hayamu kuma yana gaban garamu wa minha anta habbu kullaka ka gani ka ba dukkanka liman ahabbta ga wanda kake so wala yabqalaka minka shay'un babu abin da ya saura a gare ka wal muradu abin da ake nufi anta habba iradataka ka ba da manufanka wa azimatika da buwayanka wa af'alika da aikinka wa nafsika da kanka wa malaka da dukiyanka waqatika da lokacinka liman tahabu to waqati wa sa'ati saraftu salata wa mada min qasirtu jailama kaga ne waqati wa sa'ati saraftu to kaga wannan ba mizanu shiri bane mizanu shiri daban shi kuma wannan ilimin ne daga cikin mizanu shiri ya abinda zai baka yadda zaka shirya ka kawo wannan akan matakin soyayya amma kaga wakati sa'ati shikenan wakati sa'ati ayan gama saboda kulli kenan kulli kaga iradatuka azimataka af'alaka nafsuka malaka waqatuka kani kashi anta habba liman tuyibahu watajaluha hasban ka sanya shi zama ya wadatu da kai ka fi mardatihi cikin yardansa wa mahbati da soyensa wala takuz minhu li nafsika ba abinda zaka rika da kanka illa ma adakahu sai abinda shi ya baka fata fuzulahu minhu sai ka karba wajen shi kaga umiya wadi shine duk irin wannan ne wanda in baka bi wannan sibgan ba ba za ka iya gane yanayin yadda abubuwan suka fito ba waminha yana daga cikin soyayya an tamuwa min qalbi ma shi wal mahbubi ka shafe daga zuciyan ka shafe a zuciyanka ma shi wal mahbubi abinda yake siwan wani abin son ka wa kamalul mahabbati kamala na soyayya yuktaba zalika shike kuntaka fa innahu lamarin ma dama tafi qalbi ma dama yana cikin zuciya baqiyatul ligairi akwai wani a cikin zuciyarka ba shi ba wa maskanin ligairi akwai mazauni a cikin falan mahabbatu madkhulatun to yana shiga ne yana fita ya zamo ya shiga ya shige ka gabaki daya kaga an tara an wan kaga kanka kannaka tarahu dakhilun ya zamo haka shine a cikin tsarin ka wa mina antugaru kai kishi ala mahbubin akan masoyi an yi hibu misluka shine da aka ji an ce an zo wajen sai da Ali al-Harazmi ce an ce yana son ana son ya roƙa ma mutane ya roƙa wa wani ya so annabi kamar shi ya ce ga kudi da nema kudi mana ayabi idan maka addu'a kai kudi shi kuma ya ce a wannan ne a wannan a bangaren so ba a yarda wani fi ka son annabi ba yarda a bangaren so to ba yarda ku yi soyayya wallahi ma fi qalbi wa ghayr rasulullahi to wannan abinda zaka duba ka gane laysa litalama dan ka sani hazzun ligairihi wa man bi rasulillahi fi mimman yarumu muhammadan to ya kan wannan ne an tugaru gagan giratu ne kenan kai kishi ala mahbubin akan abin so an yabo musulka kar wani ya so shi kaman kai ka wuce kuwa اللهم زل لنا محبة رسول الله ومعرفته ومعناه اعتكارك لنفسك كيك أسقنت دكانك واستزقارها كميدة تكالما أن يكون مثلك من يحب يزمو أن يكون يكسن شيء مثلك إلا مثلك نمن يحب وانك كيني كتسو كمهاك dokar kai da wani wuce wani mahabbatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alamatun to kaji bambancin irin yanda soyayya take a dungule to soyayyar manzo Allah tana da alama azamuha mafi girmanta al-ihtidau bihi yin koyi da annabi bayan kasu annabi to yaya kuma zaka ita dabiki akan abu tadabiki akan abu wannan shine khuluqul hasanun shine man takhallaqa bi akhlaqillahi wannan manzo Allah yake faɗa tahallaqu bi akhlaqillah ku yi irin ɗabi'an Allah a ɗabi'an annabi yake nufi wastimalu sunnatahu sannan kai aiki da sunnansa wasuluku tariqatahu ka shiga hanyarsa wal ihtida'u bi hadihi ka shirye da shiryarsa wasirati sirarsa ta saka saiti da abin da ka faɗa a dinga gani ka ce manzo Allah yana da kyakkyawan hali yana da gaskiya yana da amana yana da cikon alƙawari yana da kyauta yana da kaza to a ganka kana siffantuwa da irin wannan shine siransa ai in aka zo wajen maulidin annabi wayannan ake faffada dan in ka kama daya ka makale sai ka sake dauko wani ka jona haka zaka dinga yi duk daya bayan daya zaka dinga tarawa saboda shi karatu yanzu misali ni yadda nake tafiyar da lamarina duk abin na karanta ina son gane abun to ina shiga da shi cikin aiki na ne zan yi practice abin ya zauna a jikina saboda wani lokaci zan mance da nasu to in na mance da nasu aikin ya riga ya biyu to zaka ga kana fitar da abubuwan ka ne kawai a cikin sunnan mazala inda za a zo taron a tambaye ka ba za ka iya gane nasin ba saboda gwargwadon irin karance-karancen da ka yi to ɗabi'a ce za ka yi ƙoƙari ka gayyato ta ka shigar da ita cikin zuciyarka in ka shigar da ita kuka yi mumarasa sai ta zauna in ta zauna to abubuwa ka ga ka irin ƙarya hayinci kaza girman kai riya abubuwa duk irin wannan za ka narkar da su ne ka daina ganin abu in ka daina ganin abu duk in ka shigar ka ɗauki mahamudi abinda yake mahamudi ka ɗora shi a kan wancan kujera da shi kenan sai ka dinga tafiya to wata rana in kana tafiya komi naka ko aina ka yi ma'amala to za ka ga kawai ɗabi'a shi irin ta mai mahamudi kuma irin ɗabi'an da iyayen mu suka dasa mu a kai kenan kafin izala ta zo makarimul akhlaq mutum ka zo ka ɗauke shi ba kai ka haife shi ba amma za a ja mutum kusa a cusa masa ɗabi'a ka ware wanda yake kai ka haife shi ka ɗora wannan akan dukiyar ka komi da komi wannan ɗabi'a ne irin ta manzo Allah duk har irin yin ɗaki a waje saboda baki duk ɗabi'a ne na manzo Allah wajen girmama su baƙo ya zo ka saurare shi ɗabi'a ce ta manzo Allah saboda in baƙo ɗaya ya zo ka ɗauki baƙuncinsa daidai yake da annabi Adamu ne ya zo in biyu ne daidai yake da annabi Adamu da Hawwa'u ne in uku ne haka abubuwan yi gwargwadon yanda ka saurare su ka ba su lokaci ka saukar da abubuwansu duk ɗabi'a ce makarimul akhlaq to idan komai ka ce a kai kaza 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 bai daidai da abin da ke nufi bai daidai ba to aikin aiki ake har mutum ya riska kuma ba za ka iya kurewa ba, a kai abin da zaka iya ne. Walukufu inda ma hadda lana, ka tsaya gurin da aka yi mana haddi min shari'ati, daga shari'ar manzo Allah. Qala Allahu ta'ala, ubangiji ya ce, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. In Allah kuke so, to ni za ku bi. In Allah kuke so, ni za ku bi. Kaga ta halaku bi halakillah. Abinda Allah ya ce kenan, ta halaku bi halakillah. Ku yi ɗabi'a irin na Allah, kuma ɗabi'a annabi. Faja Allah ta'ala, sai Allah ya sanya mutabatar Rasuli sallallahu alaihi wasallam ayatun mutabatan min annabi Muhammadu ayatul mahabbatil abdi li rabbihi. Wannan shine aya ta soyayyan bawa wajen ubangijinsa. Kaga ashe azamuha alamatu alamatul mahabbati azamuha al-iktida'u bihi. Waje ala juzul abdi, sai Allah ya sanya rabin bawa ala husni mutabata rasuli, jaza'ul abdi kana, jaza'ul abdi sakamakon bawa yana kan husnul mutabati rasulillahi, cikin kambin annabi Muhammadu shine mahabbatullahi ta'ala iya, kuma wannan shine son Allah din. Shine son Allah. Wa hazil mahabbatu, wannan soyayya tanshau, tana tasowa ne min mudalatil abd, daga me bawa yake ganewa, yake karantawa, yake ganewa. Ka gani? Mudalatil abd, minnatullahi alayhi, wannan kyauta ce ta Allah. Allah kan mana. Min ni'amihi, daga cikin ni'aman Allah, az-zahiratu wal batinatu, duk wanda kaga ya samu bin Allah cikin wannan, to kyautan Allah ne, minna ne, Allah kai mana. Fa bi qadarul mutalati zalika, gurgudan yanda za kai mutala wannan, takunu quwwatul muhabbati, anan ne ake samun karfin soyayya. Wa min azamul mutalati, yana daga abin da yafi girma cikin mutala, minnatullahi ta'ala ala abdihi, shine kyautan Allah da yayi wa bawansa. Minnatu ta'ahudihi, shine ka gane kyautan da aka yi maka, ka gane ahli limuhabbati, da soyayyarsa, wa ma'rifati, da saninsa, wa mutabati habibihi, da bin annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu haza, asalin wannan nuru, haske ne, ya kazifu wallahu ta'ala fi qalbi al-abd, fi qalbi abdin, Allah ne yake turawa bawa haske a cikin zuciyarsa, sai gani, sai gane, sai bi, sai shirya. Wannan sunan shi minnatu, ma'ana ba za ka yi aiki na ciguminka, to kuma kai sai a baka abin da ka yi idraki. Kai dai, inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mun salla alayhi wahidatan, sallallahu alayhi biya ashara, wanda idan kai salati wa manzo Allah, sai Allah ya yi maka kyauta goma. Ya daga maka, ya shafe maka zunubi goma, ya daga maka daraja goma, ya yi maka kyauta, ya maka salati goma a lokaci daya, kaga talatin. To wannan amma dai kai, to wannan goma, to daga goman nan fa shine zai koma dari, kuma nan zai koma dubu. Daga wannan minna, to daga cikin wannan shine Allah yake jefa nurun, ya kazibu Allah ta'ala fi qalbi abdin, fa iza dara zalika nuru fil qalbi, idan wannan hasken yayi yawo a cikin zuciyar mutum, ashara Allahu zatuhu, sai zatin sa ma ta dinga haske, zatin mutum zai dinga haske, kai kana ganin sa kaga alaman shine banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ake cewa an san wali izala suke cewa ba wanda ya san wali sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yadda ake sanin wali man izara'ahu zikrallah wanda in ka ganshi zaka tuna da Allah to wani haske ne yasa daga ka ganshi yanzu zakiru kana ganishi zaka ce zaka yi zakiru wani ma sai ya ce la ilaha illallah ya tana saboda ganin sa kawai kamar zakirai in sun ga junansu suna gamawa da juna sun sani to wannan haske ne ai fai iza dara zalika nuru fil qalbi asharaka allahu zatu far'a fi nafsi wama halad lahu min al kamalati wala ma'asil to abinda zai sauka zai gani cikin kansa zai ga abinda aka saukar masa na kamala daga kyawawan dabi'a falad bihi matu wannan himma ce kuma take tashi himma daban aiki daban komi nurun daban shi kuma wa qawiyat azimatu kaga ƙarfin aiki ne ƙauya yake ƙarfafa a jikin mutum azmatu azimatu wajen arab niyasa wan qashat anhu zulmatin to duhu sai dinga komawa baya haske na shigar jikinsa da salati wa manzo Allah da la ilaha illa Allah duhu kuma na baya hasken yana danne duhu har sai ya fita da shi in qashat anhu zulmatu nafsu wa tabi'ahu har tabi'arsa sai ta huku kaga amma ta wanka kenan li anna nura domin shi haske wa zulmatu da duhu laitam yani ba su haduwa gaske garu zai yi ba zai yi ba illa wai tsoha a duhun al'akhara ko dai ya fitar da ya dole ne ko duhu ya fitar da haske ko haske ya fitar da duhu to a ƙatin ruhu bainal haibatu wal unsi to a nan ne ruhi take samun tsarkaka tsakanin kwarjini da ɗebe kewa illa al-habibi zuwa ga masoyi shine manzo Allah wa bihasbi hadha al-itba'u daga wannan gurgudan itba'un bi tujabul mahabbatu yake wajabtar da soyayya wa mabubiyatun da abin so ma'an baki da wala yatimul amru babu abin da yake cika illa bihima sai da wannan abubuwa gada biyu al-muhibbu wal mahabbu da so da mai so da abin so falaysa shanun ba shanin bane an tuhibbullah a ce ka so Allah bal ashanu a ce ka so Allah ba haka ne lamarin ba ashanu an yuhibbuka Allah Allah ya so ka me kai masa so ka shikenan shi ne kwanaki nake magana cewa da babba ya so yaro da yaro ya so babba wani fi babba ya so yaro shi ya fi yaro ya so babba shi ya fi to kaga in yaro ya so babba zai amfana idan babba ya so yaro ba zai amfana zai lalace zai lalace kaga in ka zuba a fili ba wajen karatu ba wanda za su zo su kafa maka dalili da a so babba ya so yaro ai tausayi ne ai kaza sai kai zaman da gaskiya ne amma kuma ba haka ba ne to wani ya ce da ka so Allah da Allah ya so ka wani ya fi to ai Allah in ya so ka komi naka an shafe in ka so Allah ba dole bane shi ya yarda da zonga sai fatali da kai eh ko soyayyen kai kama kai din naka wuta ai ba ka ci kana sani yawa kuma adalci kenan dama shi azaban Allah adalci ne saboda sayan da ka ka ballo adalci aka maka ka tsaye da gayya da Allah alishanu an yuhibbuka Allah Allah ya soka wala yuhibbuka shi kuma Allah ba zai soka ba illa iza tabata habibuhu sai ka bi masoyinsa zahiran wa batinan wa saddaqtuhu habaran kuma ka gaskata labarinsa wa'adatahu amran kabi umarninsa wajabtahu da'awatan yaumarce ka kabi wasartu daw'an kaza be stilas wa fanaita an hukumu gairuhu an hukumu gairu ka kare akan hukuncinsa akan wani hukuncin bi hukumi da hukuncinsa wal mahabbat gairi min al halqi ba wani abin so a wajenka in ba shi ba wa da ta gairi bid'at da bin wani sa ba wa da ta gairi karkabi wani bid'ati ba shi ba manzo Allah kenan wa illa me kun kazalika in baka samu haka ba falasta ala shay'in kai ba komai bane a wajen Allah annabi dai wa ta'ammal qawlu ta'ala ka lura me Allah yace in kuntu tuhibuna Allah Allah fattabi'uni in dai Allah fattabi'uni in kuna san Allah ni za ku bi yuhibbukum Allah sai Allah ya soku fattiba'u hadha an-nabi al-karimi bin wannan annabi mai girma shine hayatul qulubi shine rayuwar zuciya wa nurul basairi shine hasken zuciya basairi ba basaru ba shine basarun shine basairu basairu shine mafi sudurikum wa shafa'u suduri shine kuma warakan kiraza wariya haini shine kuma kanshin nan na annufusu rayuka wallan zatul arwahi shine dadin nan na ruhi wa unsun mustawhashina shine dade kewan wanda ya gigice wadda dilil mutahirina shine kuma guidance na dimamu wanda ya dimauce wa min alamatin mahabbati yana daga alaman son annabi an yarda mudda'iha bima sharahu shine kaga wannan yarda mudda'iha bima sharahu sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake cewa ya yarda da son annabi to dole yarda duk abin da yake hata lajidu fi nafsi harfan mimma qaba kar ya canza wani abu daga cikin abin da Allah ya manzo Allah ya hukunta fala waraddika kaga babu alqali a duniya illa rasulullahi duniyan gaba daya alqalin annabi Muhammad ne fala waraddika ko kadan na yi rantsuwa da ubangijinka ya rasulullahi la yu'minuna bawan da zama mumini hatta yi hakimuka sai an kawo shari'a gabanka fasala ba ismul iman sai cire sunan imani amman wujida fi sadari harajan duk wanda ka gani la yu'minuna kaga yayi salbu ismul imani la yu'minuna ba zai zama mumini ba, amma musulmi ne. Kaga sai aka cire sunan imani. Indai ka samu wani abu a cikin zuciyar ka dar akan maganar da annabi ya faɗa, to kai ba mumini ba ne. Amma ba ce ma kai ba musulmi ba ne. Shi ne ma'ana salabul ismul imani amma waje da fi sadari harajan min qabahi. Indai ka samu wani abu na hukunci kaga kai kana ganin kai bai yi ba, shikenan kai ba mu'mini bane, an fitar da kai, Allah yake min qabahi wa lam yusallam lahu. Indai baka ni kauya ga min Muhammadu ba. Wa min alamati muhabbati, yana daga cikin alaman son annabi tazimahu inda zikri, inda ka ambaci manzala ka girgiza. Na ce ka girgiza ma'ana ka maida hankalinka, in ana ambatun manzala shuru ake. Wai zaharul khushu'i, ka bayyana tsoron Allah. Wal hudu wal inkisar, da ƙasƙantar da kai da karyar zuciya. Ma sima ismi, daga kajance ya Rasulullah, zuciya ka sai ta yi ƙasa. Duk gurin da ka ji aka kira sunan annabi ka ji ka daram, to dan iska kake. Ba wani abu bai yi ba, ka ji sunan manzala ba. Ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Azim, ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Misali in ka ji ka ba wani, to kawai dan iska kake. To amma ka'idan abun dole sai ka ji abun ya taba zuciyanka, a samu inkisari, a samu khushu'i, a samu hudu'i. To kullu man ahabba shay'an, domin duk wanda yake son abu, haba'a, zai kaskantar da kai da ajalihi. Wa min alamati muhabbati, yana daga cikin alaman son annabi kasartu shauqi ilayhi liqa'i, son saduwa da shi. Is tunda kullu habibin yuhibbu liqa'a habibihi, saboda duk wani aboki masoyi yana son gama da masoyinsa. Gaskiya ne, gaskiya ne. Yasa Bilal yake ce gadan alqal ahibba Muhammadun wa sahaba. Wa min alamati muhabbati, yana daga alaman son manzala hubbul qur'an, son alqurani. Allazi atabihi, wanda yazo da shi. Wahada bihi, ya shirya da shi. Wahata dabihi, ya shirya da shi. Wahata dabihi, ya shirya da shi. Wata halaka bihi, ya ɗabi'antu da shi. Wa idza aradta an ta'rifa, idan kana son ka san ma inda ka abin da ke gare ka, kai ni da kai, wurin da gare ka da waninka. Min mahabbatillahi wa rasuli, in kana son ka gane da ni da kai, waifi wani son ya da kai ka gane bambancin soyayyarmu da mazalla. Fazur mahabbatul qur'ana min qalbi, kaga son qur'ani a cikin zuciyarsa. Ya yake son alqur'ani. Wa talazzul isma'ihi, da jin daɗin maganan alƙur'ani. Azam min talazzul istima' lil malahi, ya fi daɗi daga jin maganganu na banza wal jina'i wa tarabi, waƙa da ɗarab, abubuwa haka malahi na wasa. Ga karatun ƙur'ani a tagani, ana yin jina'i saboda karatun ƙur'ani. Idan mutum an ce idan Saroni Ingila tana shiga masallaci a karanta mata alƙur'ani, idan hankalinta ya tashi tana shiga cikin masallaci to zo ta yauna a karanta mata alqur'ani ai shine a wannan ne ta fada ita ajikar manzallaci saboda nasalin su wa min alamatin mahabbati yana daga cikin alaman son manzalla mahabbatu sunnati kaso sunnan manzalla wa qira'at hadisi da karatun hadisinsa fa inna man dakhalat halawatul imani fi qalbihi domin duk wanda dadin imani ya shiga cikin zuciyarsa idza sami'a kalimatu min kalamillahi in yaji kalma daga cikin magana Allah aw min hadisi rasuli ko yaji kalma daga cikin kalma hadisi manzalla sharabaha ruhahu ruhinsa zai sha wa nafsuhu da nafsu wa qalbuhu da zuciyarsa kaga ya samu abu mashaya nawa ruhan wa nafsan wa qalban dama abinda ake bukata kenan al qalbu an nafsu wal qalbu wa ruhu fayina izin daga wannan lokacin yastaniru qalbuhu to zuciyarsa za ta dinga haske zuciyar da ta dinga haske wai sharika sirruhu kuma sirrinsa ma'ana sirri kalbu daban sirru daban ruhu daban domin ruhu amin sirru yana gaba da ruhu to sirrinsa zai haskaka wata ladama alaihi amwaju tahqiqi to amwaju shine kumfa na tahqiqi zai dinga haduwa da juna inda zuhuril barahimi lokacin da zai dinga bayyana abubuwa na dalilai wayar tau bar al'adafi zai dinga ciwo na ratau kenan na bin adaful mahbubihi abun so adafi na abun so allazi la shay'a arwa li qalbihi wanda ba wani abun da yake shayar li qalbi da zuciyarsa min adafi alai fi da tausasawan sa gare shi fal naqsirul inan to anan za mu jabirki naqsirul inani anan inan ba ananiya bane ba inaya bane kuma ina lizani za mu tsaye da lizamin mu anan walau ta tabanaha da za ka bi abin da muka fada fi haza daga cikin wannan min alamati a cikin alamomi lan yasi ana mujalladatun in zan fito muku da dalilai to zan fito da mujalladai akan son annabi Muhammad alhamdulillahi zamu tsaya nan zamu shiga fadaluhu zamu shiga fadaluhu fadalan son annabi ya rasulullah wannan makadima ne fa akan soyayya na shehu tijani wanda suka san abun su suka kawo iktisari akai Allah ka taimake mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghuliq wal hatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim وعلى آله حق قدره بمقدار العزم صلاة تم الله الأزل والأبد الزمن مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمكايا وحيد ما أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة